Ana rede raɗin yuwar dan wasan Najeriya Odion Ighalo ya koma Turai idan aka bude kasuwar cefane ɗan wasa ta wannan bazara, inda rahotanni ke cewa tuni da wasu kungiyoyi biyu suka so mazawarcin sa. Tun a kakar da ta gabata ne rabon Ighalo da takale da a Turai, sa'ad da kungiyar sa ta lokacin wato Shanghai Shenhua ta kasar Sin ta bayar da shi aro ga kungiyar Manchester United ta Ingila. To sai dai bayan kammala zaman aron, Ighalo ya koma Saudi Arabia kungiyar Al Hilal a farkon shekarar nan ta 2022. Duk da yake dai yana da sauran shekara ɗaya a kontragin sa da kungiyar, mujallar wasanni ta Sky Sports ta ruwaito cewa kungiyar AS Monaco ta kasar Faransa da kuma Getafe da ke fafata gasar La Liga ta kasar Spain duk sun nuna sha'awar sayan dan wasan a wannan bazara. Monaco na son yin amfani da damar fafata gasar zakarun Turai domin samun Ighalo, yayin da yanzu haka suke gyara zama a matsayin na hudu a teburin gasar Ligue 1 ta kasar Faransa, wanda zai ba su damar shiga gasar ta zakarun Turai mai zuwa. Duk da yake dai kungiyar PSG ta kasar Faransa ta sami tabbacin lashe gasar Ligue 1 ta bana, to amma kuma rahotanni na bayyana cewa ta kudiri aniyar sallamar mai horar da ƴan wasan ta Mauricio Pochettino. Wasu majiyoyi sun bayyana cewa tuni da kungiyar ta soma tattaunawa da kocin Tottenham ta Ingila Antonio Conte domin maye gurbin Pochettino, wanda zai ci kungiyar kuɗi fiye da fan miliyan 15. Pochettino yana da sauran shekara ɗaya kontragin sa da kungiyar, inda ya sami nasarar lashe gasar League a shekararsa ta farko, to amma kuma hakan bai burge kungiyar ba. Nasarar lashe gasar ta bana dai ya baiwa kungiyar ta PSG damar daidaicewa da tarihin da kungiyar Saint Etienne ta kafa, nazartar kowa a yawan lashe gasar wato karo na 10 kenan. A Ingila kuma an cimma ƙarshe na komawar dan wasan baya na kungiyar Chelsea Antonio Rudiger zuwa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain. Tuni dai da dan wasan ya bayyana aniyar sa ta barin Chelsea, inda rahotanni suka bayyana cewa har ma ya cimma yarjejeniyar kwantaragin shekara hudu da Madrid, inda ake hasashen ya sami albashi mafi tsoka da ya nema a Chelsea. Ko baya ga Real Madrid, manyan kungiyoyi kamar Barcelona da PSG da Juventus duk sun taya dan wasan, amma kuma ya yi fatali da tayin nasu. Yanzu haka ita kuma Chelsea din ta zuba komarta a farautar wanda zai maye gurbin na Rudiger, dan kasar Jamus mai shekaru 29. A fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya Novak Djokovic ya hadu da cikas a kokarin lashe gasar sa ta farko a wannan shekara, bayan da mutum na takwas a duniya Andre Roblek ya doke shi a wasan karshe ta gasar Serbia Open a jiya Lahadi. Wannan ne karon farko da Roblek ya sami galaba akan Djokovic a tarihi, ya kuma lashe gasar ta Serbia Open ta bana, duk kuwa da dimbin magoya bayan Djokovic da suka makare filin wanda ke buga wasan a kasar sa ta haihuwa. Wannan ne gasar farko da Djokovic ya so ya dora bayan fuskantar kalubale a wannan shekara, tun sa da aka koro shi daga gasar Australian Open ta bana a watan Janairu saboda saba ka'idodin yaki da cutar corona. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.